More music at houseofsongs.com.
Nasarawa kowa ya baka danka badi ne tsaya an ga da baban Zainab amma Amina ta mana halin girma na yaba na gode kwarin gida sarautar mata Amina kin gwada mani biko kuma sanan auren Zainab na tabbata kina da akwai baba guba
ayi
lalle mara ba da fadila fadila ya uwa saliba da ya
Baba
Buba. ka fadi ne matatara mu koma kwalli sannan cikin kanawan dabo wallahi na tana era baba ya baba ya wazirin zazo kan wasabiya andoki da tabiya ki da sai kwariya gogon kabir na san Allah na je gidanki na sharadi kowa ya baka ranka fadi ne to ta da kujeran maka
more music at housesongs.com